Matsalar sayar da takin zamani na jabu ga manoma na ci gaba da zama wata babbar barazana a bangarori daban-daban na Najeriya. Al'amarin da manoman suka ci yana kawo cikas wajen samar da amfanin gona kamar yadda ya kamata. A jihar Niger da ke arewacin Najeriya, kungiyar manoman ne suka koka akan rashin hukunta duk waɗanda aka samu da laifin saida takin zamanin na jabu. Alhaji Shehu Galadima shine shugaban haɗaɗɗiyar kungiyar manoman jihar Niger, ga abinda ya bayyana wa muryar Amurka ta wayar salula.
Gaskiya abin da ke ciki dai abin da ke hara kungiyar sosai ba, amma su da abin da su ana ganin suna yawo ba a ba da mataki na rarrabtarwa shi zai dame mu. Da wata sana aka na ba za ka mutane za a zo a hansu sai ne za su shiga bane, amma in ana rarrabtarwa shakka babu za ka abuwa sun rage masu yawa tsoro.
Yanzu hanyar da kuna ganin akwai matsala kenan ko?
A gaskiya in ba zai kuma dace ba bara ba wanda suka yi a kama su kuma a yi hukuntar da su ba bayan da an kama su ba daga ba a cike su. To in mutum ba da wannan matakin ba gaskiya akwai matsala.
To sai dai a nata gefen gwamnatin jihar Niger ta ce tana ɗaukar matakin hana duk wata ciwaciwar takin da ma kawar da masu saida takin na jabu. Alhaji Haruna Nuhu Dukku da ke zaman kwamishinan gona na jihar Niger ga abin da yake cewa.
Wato tsarin da muka yi na taki bana ba taɓa yin shi ba, abin da muka yi mun samu fahimtar juna tsakaninmu da kamfanin takin nan. Mu a Niger State Government matakin da muka ɗauka kenan ba takin da ke barin kamfani zuwa ƙananan hukumomin, sai mun haɗa shi da jami'an tsaro, su za su shiga gaban motar nan a kai shi inda ya kamata a sauke shi sannan a dawo. Shi yasa kaga bana babu labarin jabin taki a jihar Niger.
Ko a ƙarshen makon da ya gabata ma an yi ta yaya ta labarin samun wani katafaren gidan buga takin zamanin na jabu a nan cikin garin Mina. To amma kwamishinan gona na jihar Niger Alhaji Nuhu Dukku ya ce labarin ba gaskiya bane.
Wato ba gaskiya bane saboda mun je mu jami'an gwamnati da jami'an tsaro mun duba, wato abin da ke faruwa shine store nasu kaman guda biyu ko uku suka rushe saboda ruwa, sai zama ta sai suka samu wani wuri in sun yi production in sun sarrafa takin sai su kwasa su je wannan store na waje, so suna bargain, suna dinkewa, suna ba manoma, saboda ka cewa akwai takin jabu a Niger ba gaskiya bane.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.